Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala na shirin zama mace ta farko kuma ƴan nahiyar Afirka ta farko da za ta shugabanci kungiyar hadarar kasuwancin duniya WTO. Bayan abokiyar hamayyarta ta Koriya ta Kudu ta janye takararta a jiya Juma'a, bayan kuma da Amurka ta sauya adawa da take nunawa ga takararta ta. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga Okonjo-Iweala a wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a, wacce ta ambato irin kwarewar da take da ita, musamman kan irin aikin da ta yi a Bankin Duniya, baya ga jagorantar ma'aikatar kudin Najeriya. Amurka dai ta sha alwashin za ta yi aiki tare da ita. Waɗannan al'amura biyu da suka faru sun kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake yi kan shugabancin kungiyar kasuwancin ta duniya. Sannan sun yi share fage ga mambobinta wajen kammala tabbatarwa da Okonjo-Iweala da mukaminta matsayin shugabar kungiyar. Gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta ki amincewa da Okonjo-Iweala, duk da cewa kwamitin da aka nada don zaben sabon shugaban kungiyar ya zabe ta a watan Oktoban bara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kashi 75 na cikin allurar rigakafin cutar COVID-19 da aka yi a duniya a kasashe 10 kacal aka yi su, yayin da kusan kasashe 130 ba a ba su koda allurar kwaya ɗaya ba. Yayin wani jawabi da ya saba yi a Geneva a jiya Juma'a, shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa wa manema labarai cewa adadin yawan waɗanda aka yi wa allurar ya haura yawan waɗanda cutar ta harba. Ya ƙara da cewa wannan labari ne mai daɗi kuma babban ci gaba ne, lura da cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka samu wannan nasarar. Sai dai ya ce akwai kasashe 130 da ke da adadin mutum biliyan 2.5 da ba su samu ko kwayar allurar ba. Rasha da kasashen yammacin duniya sun ci gaba da kai ruwan ranar dangane da makomar shugaban adawa Alexei Navalny da aka yanke hukuncin zaman gidan yari, lamarin da ya kai ga har ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta kori wasu jami'an diplomasiyyar Turai uku saboda zarginsu da ta yi da nuna goyon baya ga Navalny. Duk da cewa akwai wani babban jami'in diplomasiyyar nahiyar ta Turai da ke ziyara a Moscow don a tattauna. Daukan wannan mataki na zuwa ne yayin da hukumomin Rasha ke ci gaba da kokarin kare ta sakeyen Navalny zuwa gaban wata kotu da ke Moscow, kwanaki kaɗan bayan da aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 saboda an same shi da laifin karya ka'idar wani hukunci na jekajiyar halinka wanda aka yanke masa a baya, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a cikin ƙasar da kuma suka daga ƙasashen waje. Amurka dai ta shiga jerin ƙasashen nahiyar Turai da ke kira da a saki Navalny tare da 'yan Allah wani da tsare dubban masu zanga-zanga da aka yi, lamarin da ya sa hukumomin Kremlin ɗin suka zargi ƙasashen yammaci da ya musu katsalandin a harkokinsu na cikin gida. Bayan sama da shekara, jam'iyyar siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gama gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matuƙar muhimmanci ya haɗa kan ƙasar Libya a kuma tunkari hanyar samar da zaman lafiya kuma gudanar da zaɓe na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattauna siyasar ƙasar ta Libya, an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan Libya Stephanie Williams ta yi fatan ganin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushenta ne daga 'yan ƙasar ta Libya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun ce sun fahimci cewa kotun na da hurumta tuhumi laifukan yaƙi da aka tafka a yankunan Falastinawa, abinda suka ce ya bude kofar yiwuwar a kaddamar da bincike duk ko da cewa Isra'ila na adawa da hakan. Wannan matsaya da kotun ta ɗauka ya janyo martani daga Isra'ila a gaggauce, wacce ba mun babace a kotun ta ICC. wacce kuma tace kotun ba ta da kurmi yayin da su kuma hukumomin Palestina suke lalimar habin da matakin babbar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC Fatou Bensouda tace ofishin ta na nazari kan lamarin kuma zai yanke shawara kan mataki na gaba wanda ba zai nuna san kai ba dan a tuhumi manyan laifukan yaki da aka tafka idan kasashe ba su da shirin gudanar da binciken Bensouda tace kotun ta gano cewa a watan Disambar 2019 akwai laifukan yaki da aka tafka ko ake kan aikatawa a yankin gabar yamma da kogin Jordan ciki har da gabashin birnin Kudus da kuma yankin zirin Gaza.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
wayo kaina mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da na zo kan ayar nan ni sai na di mauci rigar nan dai mutuwa da zai wadana tubeta wayani kallamar mutuwa na tausan kaina badan manta badan mutuwa tai mun yankan kauna
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyina barka da sake shigowa wannan zauri
malama grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya
lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba dadi ba
wallahi malama grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai mara dadi zance
haka yake mun tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar da daddan wakilin mu tsohon abokin aikin mu Ibrahim Abdul Aziz ya mai dauko mana rahotanni daga jahohin Adamawa da Taraba
gaskiya ne malama Grace da yammacin jiya ne dai zamu ce da safi an tashi da shi lafiya kalau amma dai kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba ai maraito da shi ba
haka yake to shi Abdul Wahab Muhammad wanda mariga yana kan hanyar shi ne zuwa Bauchi domin halarta wani bukin wani abokin shi to shine na farko da ya fara jin labarin rasuwar Ibrahim
kuma ma aikin san shine ma kusan za a iya cewa mutun na karshe da ya magana da shi don ya ga masa cewa suna kan hanya za su zo Bauchi
ga bayanin da yayi mana game da rasuwar marigayi Ibrahim
shi dai marigayi Ibrahim Abdulaziz da misalin karfe 3 da bugo mun waya yace gashi kan hanya don zuwa Bauchi akwai daurin auren abokin su da za a yi gobe Asabar a Bauchi saboda haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkaleri ciki har da wakilin mu mai suna Ibrahim Abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa ne sa kuwa aka dauka ga abinda mutumin da ya daga wayar ya shaida mini shi wannan abokin aiki na din Ibrahim Abdulaziz wato yana cikin wanda suka mutu ne Allah ku yana cikin wanda suka rasu
tare muka tashi daga gida muka tashi ko da ka san mun zo mun shiga
okay kai ma fasinja ne a cikin motar
ni ya na ce maka ne mai gwasa kuma karusa
Allahu akbar
dole dangana
ma malama Grace aikin sun wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafarta wa Ibrahim kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai tashin hankali
haka
gaskiya
to abokin aikin mu dake jahar Borno wato Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da abokan aikin su daga Jalingo da dai inda ya aiki tsakanin Jalingo da jihar Taraba
sunana Abdulkarim Yakubu na aiki da shi Abdulaziz Ibrahim a Gote a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka shi ne dai mutum ne mai hard working kuma yana da ideas program ideas haka ma mutum nan da irin gurin masu son aiki ne kamar yara da suke son aiki ne na irin coaching na ke koyar da su yadda ya kamata a aiki gidan rediyo
sunana yawo Ibrahim radio Taraba da kenan Jalingo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin radio murya Amurka da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba wanda Allah ya mutukawa a wannan rana ta Juma'a na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi Abdulwahab ke Bauchi dake ga ma kan cewa gashi abin da ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz kamakon wani hatsarin mota da ya rutsar shi saboda ta fashewan tayar mota waje da alkaleri za su je daurin aure to wannan alamari ya faru wallahi irin jiki na kaman wanda nan aka sana cikin ruwan gaya maka kuma da safan nan ma ranar Juma'a da safan nan an ce ga Ibrahim Abdulaziz shi ne ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus shi ya ba da rahoto na musamman idan na saurare daga farko har karshe Allah ya sa ko rahoton da na karshe din kenan tare da shi wallahi da nake magana son ba Allah na abun sai ka je da naji a jiki na wallahi Allah abun naji abun nan kun gida Allah ya cikansa Allah ya masa gafara Allah kuma rayi abun da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashin na wannan bawan Allah mai hazakan aiki ubangiji Allah cikan shi
sunana Fatima Muhammad reporter na DW Hausa kuma ina aiki a radio Gote Ibrahim Abdulaziz Gana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a office yau dai har yau da ziyarar su ba zan ce da abokin fadan shi ba mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin dadin mu'amala da shi kuma yana da hazaka da kwazorin yin aikin shi a gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a kafa ta Gotel Communication saboda ba karamin gibi ne muka samu a kasuwan shi ba kawai sai dai mu ce Allah ya ji kan shi kuma da rahama idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da kyau da imani
sunana ko musawa a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun aiki da shi tare shi mutum ne wanda haski ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya sai team player wanda mutum ya ce team player bai da abokin fada irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya cika shi Allah sa ya huta
sunana Isa Abdullahi gidan Kwakko zuwa yanzu dai ina aiki da muryar Najeriya Abuja ne wakilin ta nan jihar Kaduna kuma babu shakka wannan bawan Allah Ibrahim na saba da shi tun 1991 lokacin ina ba wata jarida mataimakin editor a nan Zaria babu shakka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman dan jarida da yake kokari ya yi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane da ya taba sa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi da aikin jarida ba kuma gashi da saukin kai babu shakka ba karamin asara akai akan fagen aikin jarida ba wai a arewa ba a Najeriya ba zan iya tunawa a shekara ta 2014 Allah ya kaddara na je aikin hajji ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna tsawaci kawai na hango shi ma ya hango ni daga lokacin nan fa muna tare da shi a Makka muka je Madina muka dawo Madina ziyara su muna tare da shi inda za ta yi mun je ko ina ne tare da bawan Allah nan mutum ne har zuwa sati biyu suka wuce mun yi waya da ke ce mun ya labari da ke labari muna nan muna kungura ne a hanya
ba shi
da mun ga da muka yi shi nan na karshe to shi sati biyu
Let me cry with my heart. Let me cry with my eyes. Kina, dole dangana, dole hamburi, dole dangana, dole.
Allah jikan abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz na sanyina
Malama Grace to kin san Malam Ibrahim Abdulaziz ya yana daya daga cikin wato wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da za a ce sun dan jima duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai amma da yana cikin waɗanda za a ce sun dan wato zalla shekaru a cikin aikin wannan ne yasa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta Ibrahim Abdulaziz Malama Grace
Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mahmud Lalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mun yi babbar rashi Ibrahim Abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a kodi yaushe mutum ne da zaka iya dogaro da shi 100% idan ka ce ya hada maka rahoto koda a kurarren lokaci ne hakika ya bar mana wani makekin gibi da zai wuya a samu wanda zai iya cike shi na fatan ubangiji Allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya amin
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na san Ibrahim Abdulaziz mun yi aiki tare da shi a radio Nagarta take Kaduna daga bisani kuma dukkanin mu ban wannan gidan radio muka saki hadewa a murya Amurka Allah gafarta masa idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya baiwa iyalansa hakuri Allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri ni ne baba gidan Jibril
sunana Nasri Yakub da Niyaro zai daga cikin abokan aikin Ibrahim Abdulaziz Ibrahim Abdulaziz mai aiki da shi wuri biyu na farko a radio Nagarta da muka fara aiki tare da shi wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko da suka fara aiki a radio Nagarta na sai mai shawarun bayan kamar shekara ɗaya ya tafi ya bar mu ya zama wakilin mu a Amurka a garin Yola daga bisani ni ma na biyo Ibrahim Abdulaziz da na fara wato aiki da muryar Amurka gaskiya al'amari muryar Amurka sashin Hausa ta yi rashi ta yarkin hazikin dan jarida muna fata Allah ubangiji jikin Ibrahim Abdulaziz Allah ya ba mu hakuri rabuwa da shi
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Hussein Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya gafarta mu abokin aikin mu Ibrahim Abdulaziz a gaskiya mun yi babban rashi matuka amma duk yadda Allah yayi haka shine daidai kuma kowa abin da yake jira kenan mutum ne mai kwazo mai fara'a a koda yaushe yana cikin fara'a yana san zolayan mutum jini da yamma Ibrahim Abdulaziz sai kira ni muka yi magana da shi yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce min Ibrahim Abdulaziz baya duniya Allah ya mishi rasuwa abu ne mai girgizawa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana Bello Adamu Bajoga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasashiyar Gombe wato EFCC ina amfani da wannan dama a kashin kaina in miƙa taziya ta ga iyalan Ibrahim Abdulaziz da kuma muya Amurka da gidan Radio Gotel wadanda anan yake aiki a dalilin abin da ya shafi aikin office dina mun yi alaka da Ibrahim Abdulaziz kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci duk abin da ya shafi office dina yana bugo waya muke inquiry yayi tambaya baya rubuta rahoto sai ya tambaye ni haka nan idan mun je aiki Adamawa musamman akwai wani babban case high profile case haka muka je ko issue arraignment ko ni conviction da aka samu ko judgment aka yi passing Ibrahim Abdulaziz yakan zo yayi kobarin ya rubuta rahoto da fatan Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah kuma ya bada hakurin jure wannan rashi
sunana Umar Faruk Musa ina babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja rashin Ibrahim Abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokan aikinsa na fiye da shekaru goma mun san kwazon shi mun san haɗin kan da yakan bada wurin aiki mun san ma'aikaci ne da baya gajiya ya waɗansu abubuwa na shahara na nuna kwazo na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana muna roƙon Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya albarkaci waɗanda ya bari baya mu kuma Allah ya ba mu dangana da rashinsa
ni dai sunana Benjamin Gawan Abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa da safan nan ya bugo waya muka yi magana da shi ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya gaskiya za mu rasa abokin aiki Abdulaziz to addu'an mu dai Allah ya ji kansa Allah ya bawa dukkan iyali kuma hakuri.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Halima Abdulrauf, Malam Abdulaziz mutumin kirki ne mutunta mutane a duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki. Abu ne da bazan iya mantawa ba, mutumin kirki ne. Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama, ya bawa iyalinsa dangana, mu kuma abokan aikin sa Allah ya bamu hakurin jura wannan babban rashi.
Allah na roke ka albarka mallan Allah to Allah ke muta mafarin shi Allah ke muta mafarin shi na taro al'umar Allah nai kira ga aminai shi nai kira ga abokai shi nai kira ga mutanai shi to Allah dan lillahi wanda dun dai ai sallah ya sana da kusewa sai duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutu a dindin kuma
to lalle kan mun yi babban rashi ka san shi Ibrahim Abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen Hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwamu da kwarkwatamu da manyan mu da kananan mu sai ka ce ban tsama akwai kurkusa da shi ba domin kusan idan ka kirga jaridin turanci nawa Ibrahim Abdulaziz yake iya aiki da su jaridin turanci wanda yake aika musu sakonni banda radio banda television
wato haka ne Malam Grace wato ko anan ma sashi Hausa na muryar Amurka za a iya cewa Malam Ibrahim ko ina da ruwanka ne saboda Malam Ibrahim ne zaki ji shi a tsaka bai wuya baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina Malam Ibrahim Abdulaziz har ma da shirin mu na yau da gobe da sauransu dai wato a hakikanin gaskiya sashi Hausa na muryar Amurka yayi babban rashi wannan mun yi babban rashin aboki dan uwa
What you wanna be?
Lafiya da kuma tattalin arziki yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da yake dalibai zama a gida ba tare da sun ranar za su koma ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
kamar da yakin tako eh har ma ba zan ai don sinja tara ba wannan matsala na neman garin kubila inda yankin lau lamarin ke neman karo da nan tsakanin al'ummar yankin
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola
kamar da bincike ke nuna ba sama da kashi ɗaya cikin wurin da yan Najeriya da yan kasar Kenya da ake bincike a kan su sun ce suna yada labaran kazo kurege ko kuma labaran kariya da gangan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ka san kamar yadda masu iya magana suke fada a turance wai akan ce you don't value what you have until you lose it baka ganin
Abdulaziz
shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya
a bai gajiya
kuma idan kurarren lokaci in kuwa cikin yan wasa kuna cewa wai injury time din nan in lokaci ya kure maka in kana neman daya daga cikin wadanda za su baka cin yanzu maganin yanzu to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka faɗa
kware da gaskiya abinda zan faɗa kenan a kusan mun dauki Ibrahim kamar wani wato tudu ne na turin mun tsira muddin
haka
wato karasa yadda zaka yi duk yadda aka yi Malam Ibrahim ba a rasa nuno ruga Allah ya gafarta wa Malam Ibrahim
amin to ga abinda shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto yake faɗa game da shi marigayi Ibrahim Abdulaziz
na'am
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya bayan karfe 12 dare wato ranar Alhamis Ibrahim Abdulaziz ya aiko email da ke da alaka da shirin aiki ranar Juma'a da Allah zai karbe shi da karfe 7:22 na safe. Na tashi na maida mashi ansa wannan email din shi minti 9 bayan haka da karfe 7:29 ya mai rubutu ansa cewa ya ga wannan sako. Wannan ita ce cudanya ta karshe da muka yi da Ibrahim a duniyar nan. Awi hudu bayan haka misali Shehu Aisha kai kira ne da labarin rasuwar wannan bawan Allah. Ibrahim Abdulaziz ya dade yana wa murya Amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba, haziƙin ma'aikaci ne na gaskiya sosai wanda kusan kullun sai an ji rahotonsa saboda baya gajiya da aiki, kuma mutum ne mai garimin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida, wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai dan murya Amurka kadai ba, har a can Yolar Adamawa da sauran sassan Najeriya, gashi kuma da kuzari wajen cudanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media. Yanzu aka shirin da muke na karshe wato na tsaka mai wuya shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar Najeriya a cikin yola din, wanda kuma shi ne muke gudanarwa yanda wannan al'amari ya zo ya same mu.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda za mu soma da batun abin da ya shafi alƙawarin da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi.
Allah ya ji kan Ibrahim Abdulaziz, mun yi babban rashi, murya Amurka ta yi babban rashi, sana'ar jaridanci ta Najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi, Allah ya ba mu hakurin jure wannan babban rashi da muka yi. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ina tayaya iyalan shi marigayin wannan juyayi, ba su kaɗai ba mu ma muna cikin wannan juyayi, kwarai mu da gaske, musamman abokan aikinsa sauran wakilanmu na Najeriya da Nijar da kamar da Ghana da kuma wanda suke a nan Washington DC. Muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki, Allah kawai muna masa addu'a, Allah sa ya cika da imani, Allah ya masa gafara da rahamar shi, kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.
Ibrahim Abdulaziz Yola, Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin malama Grace, sai dai ƴar matashiya wato yana da kyau masu saurare watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola, amma wato tarihin sai ya nuna cewa shi dan asalin jihar Taraba ne, wato a Jalingo, inda ke san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki tun da ke san da hadaddiyar jiha ce. Wannan ne yasa Yola ita ce babbar headquarter, to ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka rarraba, to amma an riga an mai da zama a can.
Eh haka, so Allah ya ji kan amurgayi. Lokaci ya kawo gaba, sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. Muna ƙara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajen wannan babban rashi da muka yi, da alheri.
Sai da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi, inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.